Kambala. Stéphane Jijito.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elhikaya. A rangamar ƴan sanda da magoya bayan madugun adawa a Senegal, Usman Sonko ta yi sanadiyar mutuwar mutum 15. Hannibal Gaddafi ya shiga yajin cin abinci don matsa lamba a sake shi daga hannun jami'an tsaron Lebanon fiye da shekaru 7 da suka wuce. Shugaba Erdogan na Turkiya ya fara naɗe-naɗe a sabuwar gwamnatinsa da ka iya tada kuɗin ruwa. Cikakkun labarin. Gwamnatin Senegal ta ce mutanen da suka mutu a arangamar 'yan sanda da magoya bayan madugun 'yan adawa Usman Sonko sun kai 15 ciki da jami'an tsaro 2. Arangama ta ci gaba wa sassan Dakar a Juma'a, inda masu zanga-zanga ke jefa duwatsu, kona motoci da bata manyan shaguna. Yayin da 'yan sanda ke jefa yaƙi mai saƙwalla, ita kuma gwamnati ta turo sojoji da tankunan yaƙi. An samu Sonko da laifin ɓata tarbiyyar matasa, amma an wanke shi a cajin fyaɗe da saƙonnin barazana. 'Yan Senegal na ɗora alhakin tarzomar da asarar rayukan kan gwamnati. Sonko ne mafi girman mai hamayya da shugaban ƙasar Macky Sall, kuma yana da farin jini a tsakanin matasa. Magoya bayansa na cewa an yi amfani da shari'a ce don bita da kullun hana shi tsayawa takarar shugabancin ƙasar a baɗi. Dan marigayi shugaban Libya Muammar Gaddafi, wanda hukumomi a Lebanon suka tsare shi fiye da shekaru 7, ya shiga yajin cin abinci don nuna fusatar tsare shi ba tare da shari'a ba. Lauyan Hannibal Gaddafi ya faɗa jiya Asabar cewa Hannibal da gaske yake yi, kuma zai ci gaba da yajin cin abincin har sai ya kawo ƙarshen tsare shi. An riƙe Hannibal tun shekara ta 2015 bayan sace shi da aka yi daga makwabciyar ƙasar wato Sham, inda yake zaman gudun hijirar mafakar siyasa. 'Yan bindigar Lebanon ne suka sace shi don neman sanin halin da wani jagoran Shia wanda ya ɓata a Libya shekaru 45 da suka wuce yake ciki. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa ta shirya don kai harin ramuwar gayya kan Rasha. A zantawa da jaridar Wall Street Journal da aka wallafa jiya Asabar, shugaban na Ukraine ya ce suna da yakinin za su samu nasara. Zelensky bai ambaci ranar da za a kai harin ba. Bugu da ƙari, Zelensky ya nuna zulumin irin sakamakon zaben Amurka na baɗi da yake ganin gwamnatin da ba za ta mara musu baya sosai ba za ta iya hawa karaga. Prime Minister India Narendra Modi ya isa bigiren da aka samu gagarumar gocewar jirgin ƙasa daga kan digarsa, inda kimanin mutum 300 suka rasa ransu, yayin da kusan mutum 900 suka samu raunuka. Modi ya shafe kimanin minti 30 a bigiren yana duba yadda ake raba kayan agaji da kuma magana da jami'an ceto. Daga bisani ya tafi asibiti, inda aka kwantar da wasu daga waɗanda suka samu raunuka, ya yi magana da su da kuma likitocin da ke duba su. Ya shaida wa manema labaru cewa gwamnati za ta yi du'a mai yiwuwa don taimaka waɗanda suka tsira da kuma hukunta waɗanda aka samu da hannu wajen aukuwar hatsarin. Hatsarin ya auku ne a ranar Juma'a da dare a tazarar kilomita 220 kudancin Kolkata. India ta ayyana jiya Asabar a matsayin ranar zaman makoki don karrama waɗanda hatsarin ya rutsa da su. Hatsarin jirgin ƙasa ya sha aukuwa a India don tsufar kayan aikin jirgin ƙasa. Fiye da mutum miliyan 12 ne kan shiga jirgin ƙasa kullum a ƙasar ta India. Shugaba Tayyip Erdogan na Turkiya a jiya Asabar ya ce sabuwar zababbiyar gwamnatinsa za ta koma mafi ƙarfin tsarin tattalin arziki na iya rofid da kai, inda ya gabatar da sunan Mehmet Simsek a gwamnatinsa don tinkarar tsadar rayuwa da sauran matsaloli. Nada Simsek a matsayin ministan baitulmali da kuma na kuɗi na nuna alamun tashin kuɗin ruwa a watanni masu zuwa. Masu sharhi sun ce wannan sauya matsaya ce daga tsarin Erdogan na rage kuɗin ruwa duk da tsananin tashin farashin kayan masarufi. Bayan lashe zaɓe a zagaye na biyu a makon jiya, Erdogan mai shekaru 69 da ya yi mulki fiye da shekaru 12 ya fara sabon wa'adinsa na shekaru 5 da kira ga Turkawa su jingine bambance-bambance don fuskantar cigaban ƙasarsu a gaba.